This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 2 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanun labarai.
Yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane 5 ne aka kashe a yayin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari wadda matasa ke yi yanzu haka a Najeriya. Kasar Sin wato China ta bayyana za ta sa takunkumi akan dan majalisar wakilan Amurka Jim McGovern. A ranar Juma'a nan kasar Qatar ta gudanar da jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh bayan da aka kashe shi a birnin Tehran.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa yayin da ake zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya a wasu wurare irin Sokoto, idan an ambaci tsadar rayuwar sai kuma a yi maza a ce rashin tsaro saboda hatta jami'an tsaro ba su tsira ba.
Suka sake kawo hari ga jami'an tsaron community guard inda nan ma suka samu nasarar kashe mutum 8 daga ciki waɗanda a jami'an tsaron community guard mutum 5.
Game da batun zanga-zangar kuma tsantsa, za mu kada jihohin Kano da Jigawa waɗanda ke cikin wuraren da aka kafa dokar tsakaita wato takaita zirga-zirga don mu ji halin da ake ciki. Za kuma mu iya tara jamhuriyar Niger mu ji yadda wannan zanga-zangar da ake yi a makwabciyar take shafar ta.
Mun gani ana balla shagunan mutane, ana kwashe musu abinci, kai da ke wata kasa ka je ka sa kudin ka kaso kaya.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da dan gari wanda yau zai kai mu unguwar Sabon Zango dake Accra, Ghana. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da marece ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane 5 ne aka kashe a yayin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari wadda ta rikide tashin hankali a wasu manyan birane a jiya Alhamis, yayin da kungiyar kare yancin bil'adama ta Amnesty ta ce mutane 13 ne jami'an tsaro suka kashe har lahira. A wata sanarwa da aka wallafa a kafar sadarwar zamani ta X, babban inspector general na yan sandan Najeriya Kayode Egbetokun ya ce bata gari sun haifar da gagarumar fitina a manyan biranen kasar da dama da sunan zanga-zanga suka rika ɗibar kayan mutane da lalata wuraren kasuwanci da gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda. Abeto kun ya ce an yi barna a biranen Kano, Borno, Yobe, Kaduna, Gombe, Bauchi, Abuja, Niger da Jigawa. Ya kara da cewa an kaiwa 'yan sanda harin ba gaira ba dalili a Kaduna, Kano da Gombe, inda ya ce an kashe ɗan sanda guda duk da dai bai ba da wani cikakken bayani ba. Speta janar na 'yan sandan ya kuma kara da cewa bom ya tashi a cikin taron masu zanga-zangar a Borno a ranar Alhamis da ya yi sanadiyar mutuwar mutum 4 da raunata wasu akalla mutum 34. A yau Juma'a aka shiga yini na 2 na zanga-zangar gama gari ta neman kawo ƙarshen tsada, kuncin rayuwa da bakin talauci da matasa ke yi a Najeriya, inda masu zanga-zangar suka lashe takobin ci gaba da fitowa har sai gwamnati ta saurari koken nasu da suka miƙa mata da kuma sauran buƙatu da suka hada da maido da tallafin mai, sauke farashin wutar lantarki da maido da tallafin ilimi, ko da kuwa za su shafe sama da shekara suna fitowa. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdulrauf ta halarci filin wasa na marigayi MQ Abiola, inda masu zanga-zangar suka yi sansani. Ga kuma rahoton da ta aiko mana.
jami'an tsaro sun ƙara tarwatsa waɗanda suka fito a shatalitan unguwar Bega da Tiagas inda suka koma filin wasan MKO a Biola daga bisani kuma suka doshi dandalin Ego Square suke cewa ba gudu ba jarabaya abin mamaki a fitowar masu zanga-zangar na yau shine yadda wata mata mai dauke da jariya da aka jefa wa Tiagas a rana ta farko ta sake fitowa tana mai cewa suna nan daram sai an biya musu bukatu kafin su janye
sunana Suwaiba Abdullahi yau ma na ƙara fitowa saboda gwamnati su ji kudirin talakawa kudirin da muka fito da shi akai ba wai kudiri ne na damuwa ko na tashin hankali ba kudiri ne na neman sasantawa tsakanin gwamnati da talaka saboda wannan tsadar rayuwar da ake ciki
a wani bangare kuma wani matashi ya tofa albarkacin bakin shi akan tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasa musamman ma yankunan karkara
sunana Kamilu Rabiu Dallami daga Kano sakon mu shine muna son tunube da mana da tallafin mai muna son a samu mana tsaro a arewacin ƙasar nan mu ne ba ma iya zuwa makaranta mu ne talakawa ba ma iya cin abinci a rana sau uku yunwa yana damun mu
shi ma dan gwagwarmayar nan wanda ya yi fice a dandalin sada zumunta ya bayyana yadda jami'an tsaro suka ƙara afka musu da tiyagas
sunana da jiyadeju ni lawyer ne kuma ni mai kare haƙƙin dan adam abin da ya sa mutane suna ta fitowa zanga-zanga can jiya shine shugabanninmu ba su ma kokari kuma ba su ma nuna alama cewa sun damu da duk abubuwan da yake wa ƴan ƙasa ciwo ba yanzu ga magana rashin abinci yunwa rashin tsaro a ƙasa duk abubuwan nan ne ya sa mutane suka fito ni a tunani na ya kamata gwamnati ta saurari halin da mutane suke ciki yau yanzu sun attacking dinmu a Bega a nan Abuja kamar yadda suka yi mana jiya da rana a Ego Square
a gogarin mu na neman ji ta bakin gwamnatin tarayya a yau wayoyin tarhon masu magana da yawunta ba sa shiga kuma basu ce uffan ba a kafofin su na sada zumunta da suka saba wallafa sakonni kan matsayin gwamnati idan wani abu ya faru masu zanga-zangar ciki da matasa mata da yara dina ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Abuja Lagos Rivers Kano da wasu garuruwa da dama domin mika korafe-korafen su kan sauye-sauyen tattalin arziki da sanadiyar tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma ƙara jawo wa talakawan Najeriya wahala inda masana ke cewa kamata yi gwamnatin tarayyar ta fito ta yi jawabi da su Halima Abdurrauf Maryam Amurka daga Abuja Najeriya
Kasar Sin wato China ta bayyana azar takunkumi kan dan majalisar wakilan Amurka Jim McGovern wanda ya dauki nauyin kudirin dokar da ke neman sasanta rikicin China da Tibet cikin ruwan sanyi inda China ke kallon Tibet din a matsayin wani bangare na ta tun asali duk kuwa da furici da masu goya gwamnatin Tibet din baya da ke gudun hijira a wajen kasar da Dalai Lama da ke cewa tarihi ya tabbatar da cewa Tibet kasa ce mai cin gashin kanta matakin da aka lankaya da martanin na kokari wato ga kokarin da McGovern ke yi na raunana ikon da China ke da shi akan yankin takunkuman sun hada da kwace kadarori na dan majalisar da ke akwai a China haramtawa duk wata kungiya ko daidaikun mutane a China yin wata hulɗa da shi da haramta mishi da iyalan shi shiga duk wani yanki na kasar cewar wata wallafa ta kafar sadarwar kasar ta China to sai dai kafar Associated Press ta ce McGovern ba shi da kadarori ko wata harkar kasuwanci a kasar ta China ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
To an jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka fara zanga-zanga kan tsadar rayuwa ji alhamis a fadin kasar to sai dai a wasu jihohin ciki har da Sokoto idan an ambaci rashin tsaro a matsayin dalili na farko na zanga-zangar to idan ma ba a haka ba yakan zama dalili na biyu hatta yayin da ake shirin zanga-zangar wasu miyagu sun yi yunkurin kai wani hari a wuraren da suka kashe mutane 13 ana yan kwanaki da fara zanga-zangar daga Sokoton ga Muhammad Nasir da rahoto
daga cikin matsalolin da 'yan Najeriya ke yi wa zanga-zanga akwai matsalar rashin tsaro wadda ta jima tana haddabar jama'a kuma ta yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a da dama kuma kokarin da mahukunta ke yi ya kasa dakile wannan matsalar
Zambi labura mai takalmi gina haka. Waka tsadar rayuwa da muke cikin ta babu tsaro. Talauci ya yi yawa, yunwa ta yi yawa. Sunana Ashiru Bello gina haki. Saboda irin matsayin rayuwar da ake ciki, yau in ka tace abu, gobe ka tace ba, da ka tace yau za ka na ka sai shi ba.
Wani abu da ke tabbatar da ci gaba da wanzuwar wannan matsalar shine wasu hare-hare da yan bindiga su haka a karamar hukumar mulki ta Gudu ta jihar Sokoto. Yankin da yake da iyaka da jamhuriyar Niger inda suka halaka mutane da dama. Kantoman karamar hukumar Uma mai Kano ya ce 'yan bindigar sun hallaka mutane ne a hare-hare biyu da suka kawo.
Dama sun kawo mana hare-hare kusan guda biyu cikin satin nan. Sun kawo ranar Asabar inda suka samu manoma suka kashe suka halbi mutum shida. Ni suka hudu suka rasu nan take ɗaya kuma sai a asibiti. Bayan haka suka dawo ranar Litinin kuma suka sake kawo hari ga jami'an tsaron community guard inda nan ma suka samu nasarar kashe mutum takwas. Takwas daga ciki waɗanda a jami'an tsaron community guard mutum biyar. A nan garin karfen sarki jiya ma sun sake dawowa amma dai ba su yi nasara ba jami'an tsaro suka kore su.
Zanga-zangar da 'yan Najeriya ke yi da ta shigo kwana na biyu yau din nan ita ma ta zama sanadin salwantar rayukan wasu jama'a a wasu jihohin Najeriya kamar yadda wasu bayanai da ma hotuna suka nuna a shafukan sada zumunta na yanar gizo. A jihar Kebema da ke arewa maso yammacin Najeriya bayanai sun nuna cewa a garin Yauri jami'an tsaro da 'yan sanda sun yi harbi akan masu zanga-zangar har an samu salwantar rayuka da kuma raunuka. Na zanta da Yusuf Muhammad ta wayar salula wanda shi ma ya samu rauni sakamakon harbin da aka yi masa a kafa.
Da alfashi an kalban sai da ta yi tana. Bayan an halbe ni babu abin da ya waru din saboda garkan mutu an kalbe ni na je hatta a kai ne ne na so kai. Akwai wanda an kalba ya mutu amma mutum ne.
Na yi kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi akan wannan batun na harbi kan masu yin zanga-zanga amma kakakinta bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Duk da yake yau ce rana ta biyu ta zanga-zangar ba a samu fitowar jama'a ba a Sokoto inda kuma a jihar Kebbi an samu fitowar jama'a a garin birnin Kebbi sai dai ba kamar rana ta farko ba. Sai dai kuma duk da haka al'amura sun soma daidaita masu shaguna sun soma buɗe wuraren sana'arsu kuma jama'a na ci gaba da lamuransu cikin lumana amma duk da haka jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a manyan tituna. Tuni dai da wasu jihohi suka ayyana dokar ta ɓaci a jihohinsu saboda yamutsin da ya ɓarke biyowa bayan soma zanga-zangar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hauwa da cigaban labaran duniya.
To Ibrahim, a ranar Juma'a nan ne Qatar ta gudanar da jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh bayan da aka kashe shi a Tehran a wani hari da aka dora alhakinsa akan Isra'ila da ke haifar da tsoron faɗaɗa tashin hankali a yankin. Jagoran kungiyar a siyasance ta Falasɗina Ismail Haniyeh yana zaune ne a Doha tare da wasu jigajigan mambobin kungiyar ta Hamas. Zaɓin ne shi ne a wata makabarta da ke Lusail arewa da babban birnin ƙasar ta Qatar bayan sallar janaza a masallacin Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kisan nashi ya haifar da kiraye-kirayen yin ramuwar gayya kuma ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa da dama da suka ruka rura wutar rashin jituwa a yankin a lokacin da ake yaƙi tsakanin Isra'ila da Hamas wanda ya shigar da ƙungiyoyi masu riƙe da makamai da ke Syria, Lebanon, Iraki da Yemen cikin rikicin. Da sanyin safe yau Juma'a wani jirgi mara matuƙi mallakar Rasha ya faɗa kan wata motar bus a yankin arewacin Kharkiv na ƙasar Ukraine. Ya raunata wasu masu aikin gini su shida da ya haɗa da wani da ke mawuyacin hali cewar gwamnan yankin. Gwamna Oleh Sinakhov ya ce lamarin ya afku ne kusa da garin Dahache mai nisan kilomita 40 daga Hillerbog, ɗaya daga cikin matsugunan kan iyaka inda Rasha ta buɗe wani sabon fage na faman yaƙi a cikin watan wato Mayu.
Zuwa gaida Hauwa da takardantar mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu leƙa jihohin Kano da Jigawa inda ganin yadda al'amura suka kasance jiya bayan fara zanga-zangar sai da aka kafa dokar takaita zirga-zirga. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tura mana da rahoto kan al'amarin da ya faru da kuma halin da ake ciki yanzu.
Da maraicen jiya ne dai gwamna Abba Kabir Yusuf na Kano da takwaransa na Jigawa Umar Nambadi suka ayyana dokar hana zirga-zirgar jama'a bayan da matasa suka lalata kadarorin gwamnati da na 'yan kasuwa a jihohin biyu yayin gudanar da zanga-zangar ta jiya. A yau dai al'amura sun tsaya ce a birni da kewayen Kano inda dukkanin ofisoshin gwamnati, kasuwanni da cibiyoyin hada-hadar jama'a suka kasance a kulle kuma jama'a ke ci gaba da zama a gidajensu. Sai dai an fito sallar Juma'a kuma an gudanar da ita cikin lumana a masallatai bayan da gwamnatin Kano ta sassauta dokar daga karfe 12 na rana zuwa karfe 5 na yammacin nan. Limaman jama'a akan munbari sun yi kira ga gwamnati da ta saurari koken talakawan kasa yayin da suka ja hankalin al'umma musamman matasa dangane da illar da ke tattare da lalata dukiyar gwamnati da ta jama'a. Malam Mustafa Muhammad Dandime na cikin malamai da a baya can suka ki jinin gudanar da zanga-zangar saboda tsoron irin wannan yanayi na jiya. Amma ya ce yanzu a iya cewa bangarorin biyu sun koyi darasi.
Kila wannan cinzirin da aka yi malamai duk da su talakawan suna jin maganan malamai kuma sun bijirewa malaman amma maganganu suka gaya musu sun fito sun yi abin da suka yi. Kuma in bukata ba ta biya ba ko gaba kuma ba a san me talakan zai kare ba wanda ya kwana. Tunda yanzu wannan kamar jan kunne ne. Su kuma talakawa daman babban burin su sakon ya isa. Kawai abin da suke jira su ga shin sakon nan da ya isa wani mataki za a dauka. Tunda har yanzu mutane cewa suke min shugaban kasa yake. To saboda haka kamata gwamnati ta yi kokari ta yi gaggawa ta yi jawabi yadda talakawan nan za a kwantar musu da hankali.
A jihar Jigawa ma gwamnati ta sassauta dokar zuwa sa'o'i uku domin baiwa musulmi damar zuwa masallatan jama'a yayin da jami'an tsaro musamman sojoji ke ci gaba da sintirin tabbatar da dokar a sassan jihar ta Jigawa. Garin Gumal na cikin wuraren da zanga-zangar ta jiya ta munana ta rikide zuwa tarzoma. Amma guda cikin mazauna garin Famaris Salisu Mazge Gumal na cewa
a halin da ake ciki yanzu garin Gumel tun safe karkashin wannan kafiyu dai an samu zaman lafiya. Illa iyaka dai jami'an tsaro suna zagaye gari kuma suna recovering din irin kayayyakin da yara suka dauka suka kai gidajensu.
Sai dai kungiyar International Human Rights Advocacy and Awareness Center mai rajin kare haƙƙin bani adama ta ce akwai yanayin take haƙƙin bil adama akan yadda jami'an tsaro suka tafiyar da masu zanga-zangar a Jigawa a jiya.
Abubuwan da muka gani a jiya wanda ya nuna cewa an dan samu ketewar kulawa da haƙƙin dan adam. Wannan yasa shi shugabanmu ya fito da rubutu na kiran cewa a gwamnati da kuma security su ga cewa an yi respecting human rights.
Maryam Ibrahim kenan babbar jami'ar kungiyar Human Rights Advocacy Center a Jigawa. Sai dai kokarin jin ta bakin kakakin rundunar yan sandan Jigawa ya ci cira domin samun karin haske dangane da abinda waccan kungiya ke ambatawa da kuma sauran yanayin tsaro a jihar ta Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari.
To a gaida Mahmud. To da yake an ce abinda ya ci doma ba zai kasa cin awai ba, bari mu ketara jamhuriyar Niger mu ji yadda zanga-zangar ta Najeriya ke shafarta. Daga Maradi ga Mansur Sani.
Masu iya magana ke cewa abinda ya taba hanci ido ruwa yake. Alakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu ne yasa matsalar daya ke shafar daya. Daga lokacin da aka shiga kwana na biyu a zanga-zangar neman sassaucin matsin rayuwa da 'yan kasar ta Najeriya ke fama da shi. Tana harkoki da dama irin su sufuri, kasuwanci da zamantakewa ta fara rantsabewa a wasu jahohi da ke makwabtaka da Najeriya a cikin kasar ta Niger. Ga wasu masu rawa da tsaki kan al'amura da suke tsokaci.
Mun gani ana balla shagunan mutane ana kwashe musu abinci kai da ke wata kasa ka je ka sa kudin ka sayo kaya. Kenan ka komai yana iya faruwa ga dukiyar ka. Sai samun tsaye da komai yanzu sai abin da hali.
Kinda ana cikin ga bala'i ko mi sai ta kasuwancin da sufuri ko mi sai ta. Kenan mu ta aibai ta dauko mu kashi ko ya mu kashi har mota kana itowa. Kenan ƙara mutai zaman shi da kuma daga Nigeria katina Kano wanda ya shigo nan gara tun jema.
Duk da kamar matsalar bai hana wasu 'yan Najeriya shigowa ba don samarwa kansu abinci. Malam Abdullahi wani direba ne wanda ya ce a sake lalawa.
Lodi ne na zo nan kuma lodi ne zan koma insha Allah. Bai yiwuwa a yi kwana goma ita gwamnatin ba mahaukaciya ba ne shi uban da ya ce kwana goma shi kuma gunza goma ta dame shi cikin ciki ne cikin awa goma kuma. Abin da za ka ci ga cikinka. Sai ya fi karfinka kana mara yanzu kana tayar da karhinka kana nema baka samu bare ka kwana goma.
Wannan zanga-zanga dai da aka ce za a yi kwanaki goma ana yi a Najeriya na ci gaba da daukar hankalin jama'ar duniya. Ibrahim Inazum ɗan jarida ne a Maradi ya yi ma VOA Hausa sharhi kan zancen da ma hanyar samun mafita ga sauran kasashen Afirka masu tasowa.
Ta nuna cewa jama'a ne suke yin radadin waɗansu kaman tsari da waɗansu hukumomi suka ɗauka wanda ya kaci kas ga rayuwarsu na yau da kullum. Mahuta ita ce hukuma wani bi in ana irin wannan sauye-sauyen da yi nazari cewa ka a yi su kwatsam. A bi su sau da kawa duk da cewa sauye-sauye ne yawanci wanda yanayin duniya ke kawowa. Kuma na biyu, su ma hukumomi su fara da kansu, yawanci a kasashenmu na Afirka ana irin waɗannan kaman sabbin tsarin, sai ka gani talaka ne ke ji a jikin shi. Kuma ya kamata wanda aka cinge mu dan uwanka ya kama da wuta shi har ma na karuwa.
Tare da fatan Allah ya kawo ɗauki a cikin wannan lamari, Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar.
Akai da Mansur, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri da dangare wadda muryar Amurka a bisa haɗin gwiwa da tashar Marhaba muryar Alheri daga Accra, Ghana ke kawo muku, ni ce Fatimatu Zakiya. A madadin producer na Ridwan Mukhtar Abbas ke gabatar da shirin. Yau tawagarmu na da dangare ya yi tattaki ne zuwa unguwar Sabon Zango a sakiyar Accra, kuma za mu tattauna da masarautar unguwa mu ji yadda aka so mata wadda ya samar da ita da al'umman masarautar. Kakakin sarkin unguwa aka zabo mana ya yi mana bayani. Da farko ranka dade, zan so ka kara mana bayanin kanka kan mu ci gaba.
Sunana Sa'idu Musa Bako, kuma ina cikin jikokin Malam Bako, kuma da nake dan a matsayi da na Zura'a Malam Bako, ni ne secretary na Zura'a. Aika shi kuma Malam Bako kakan nawa, ko kunce damu baban shi da Malam Idrisu Naino. Shi Idrisu Naino shi ne wanda tarihi ya gwada a nan farkon Hausa Muslim da ya zo Accra Central ya kafa zangon farko a tsakiyan karni ta 19. Shi aka nada sarkin zango, kuma yana limamin Accra. To bayan shi da Allah masa rasuwa, sai ɗansa wanda yake kakan namu Malam Bako ya gaji wannan kujeran sarautar na sarkin zango. Sai aka nada Malam Garba wanda ake nufin babban almajiri, don ni kaina cikin iyayen mu an gaya min yana cikin mutanensa wanda yake son maganan shi kwarai. Shi Malam Naino kuma yana da Malam Keshi uban shi ne, ko da ba shi ne ko da yaro shi. To da shi Malam Naino ya rasu a 1893, sai aka nada Malam Bakon sarkin zango. Shi kuma Malam Bakon ya nuna Malam Garban aka mai limanci na Accra. To cikin wannan limanci, cikin shekara biyu, wani dan mushkila ya zo tsakanin al'umma. To shi aka ce an tuɓe shi. Amma da aka shiga bincike shi aka gano ashe ba laifin shi ba ne. Sai aka mai da shi. Aka ba shi rawaninsa. To ba shi rawanin bai daɗe ba, ya yi tafiya zuwa Kano ya bar Ghana. To daga can Allah masa rasuwa. Abin ga kaɗan da zai yi gyara shi ne, da aka naɗa Malam Garba limanci, shi aka naɗa Malam Bakon Na'ibi. To da ba cikin Malam Bakon ya ci gaba da ba da limanci. To amma sai abin bai tafiya sosai, domin saboda ganin cewa ya dafa Malam Garban baya. To shi mutane na wani misunderstanding. Sai Malam Bakon ya nemi a yi ƙoƙari a samu mishi wuri da shi da al'umman shi wanda ya gada bayan barin duniyan kakan shi, su samu wuri inda za su zauna su yi ibadansu da komai su. To nan dalili kenan aka ba shi wannan sabon zango. Yanzu aka zaman da muke yi nan sabon zangon da muke cewa sabon zangon yana da title, Malam Bako shi ke rike da title. Saboda shi duk wani ƙasa nan da aka bari ko aka yi munan ke takardu muke confirm duka a yi abin gan a bayar. To saboda shi zaman sabon zango dai yana nan ne na Hausawa, domin judgment ma da aka yi da aka ba shi perpetual title, wanda ke nufi an baka abu ci gashin kanka, wato ma'ana ka mallaki wurin da abin da ke wurin, arzikin da ke wurin, duka ka mallaki. Haka aka ba Malam Bakona. To wannan abin yana nan, shi Malam Bakon shi ke rike da wannan title. Amma wurin an keɓe shi zaman Hausa settlement, yana cikin judgment ɗin. To yanda sabon zangon ya zauna ke dan to shi malam bako ka ga musulmi da bahaushe baka tsiri ce to sabon zango amma su a cikin takarda suka rubuta sun ce Hausa settlement daga ne saboda shi su duka ina kai sa cewa ainihin Hausa settlement ne wannan to mu da musulmai mu samu ce cewa sabon zango
ranka da mene sana'ar mutanen sabon zango
to farko dai mu da mota ki da mun suke jima ba wasa ba an jima kwarai da tela dinki to zaki za to shi da dai wannan mutanen mu sun ba su karfi don ko dinki mani da kai na ma na koyi shi da dare jingi da shi ne
an kuma ce sabon zango na buki da karatu haka ne
kware kware gaske akwai karatu sabon zango
har wa yau
don gidan malam bako ma akwai makaranta kuma yawancin jikokin da shi ba duk malamai ne
ranka da dai me aka hasasa dangane da ci gaban samun diya da su samu ilimi mai zurfi wani buri ake da shi akan wannan
ko hakika mun kafa tushe domin misali kaman bude office ga da muka yi mun kafa abin da ake kira shi malam bako endowment fund wanda yake dukkan wanda yake makaranta ya samu wani problem indina biya ne to ana cirewa cikin wannan fund don a taimaka
yan kare da cikin sabon zango akwai makarantu na islamiyya da dama ga masallatai a birjik shin kuna da makarantan boko
to makarantun boko muna da su amma ba su da yawa amma yanzu dai muna niyan mu ba da fili har university ma a kafa mana a zango don mu yi niyya dai kan cewa lalle mun yi dalilin da muka samu filin tun da iko na hannunmu na batun ƙasa yadda ake so to hakika mun bude islamic school har university level Allah ya ji
ranka ya dade so da yawa ƴaƴanmu kan fuskanci wannan matsala wurin yin katin jefa kuriya da sun kira sunan musulmi misali Suleimana Bashiru Amina sai kaje an ce me shi ba dan kasa bane in yace sabon zango aka haife shi sai a ce sabon zango ba jiha bane shin akwai wani abin da kuke yi a matsayin ku na masarautan sabon zango na yadda za a kawo karshen wannan matsala wadda ƴaƴanmu ke fuskanta.
Sabon ga magana ina so zan ba shi kane na gudana don shi wannan ɗawainiya ke hannun shi marafa Malam Imrana Bako.
So mutane ne sun yi nisa da gidan Malam Bako kuma sun yi nisa da masarautan gidan amma wannan abin lalle mun yunkura domin maganan gaza nake muku bi fi wata biyu ba da kane na malam mai suna Sa'adu Bako ya je aka mai passport da passport din fito ba wa'en ga tambayoyin ga shi aka yi mai kai wani iri ne ce ni Bahaushe ne wata kasa ka fito yace sabon yace Ghana ni dan Ghana ya suna unguwanku ko garinku yace sabon zango wani unguwa yace sabon zango yanzu ka matsa mai da tambaya sai ce shi suka ce mai sabon zango bai attached sai ce Jamestown suka yi shiru suka ce to babanka ina fito yace sabon zango babanka shi wani gari ya fito ya zo ba tudu ba yace a sabon zango to wanga magana da nake gaya maka masu yin gana ka da sun zo kofar makaranta an sa rufa ana ba mutane ka irin haka suka ci karo da wata daya daga cikin jikokin mu da aka so ba mata irin wannan tambayar sai ta kira washe sauko da ya dauki phone shi ya bude ya guda musu wa'ansu abubuwa cikin phone game da batun kasan zango kamar yanda babban yaya na ya faɗi su da kansu suka ce yanzu sun yadda manyan su ba su gaya musu gaskiya domin wa'anga abubuwan ga suna nan cikin sabon zango amma in sun zo sai a ce musu in ba mutum ya ce ya fito tudu bane to kada a sarta shi ba Hausa manyan mu ba su gaya mana gaskiya sai sa kwanakin baya mun fito mun yi magana da aka yi wani taro mun gaya ma mutanen zango in mutum ya je yin gana card ko passport ya samu irin wanga matsala ya zo ya gaya muna ya zo ya kawo kara gidan masarauta mun tashi akwai takaddun da za mu je mu gwada musu akwai magana da za mu gaya musu sun asarta shi kamar yadda
To a gaishe ku to masu sauraro sai kuma shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin lokacin da kuma za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa yanzu a madadin Hawwa Sharif da kuma Fiona da kuma shi injiniyanmu ni Ibrahim ke cewa wassalam sai Allah ya kai mu.